kawo da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kan mitoci 2531 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Talata, shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyar mu a can Hawwau Abdul Karim, wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin namu yau zai fara da tattaunawa da matasa akan matsalar tattalin arziki. Sannan mu saurari wakan nan na Naza Yaron Zamani. Daga nan kuma mu saurari takaitaccen tarihin Khalifa Swala. Mu ji irin tasiri da Hajiya Ramatu, Mr. and Lady Boutique tai. Daga ƙarshe kuma mu kawo muku ƙarshen shirin ta kwalama. Matasa a nan Ghana na korafi cewa tattalin arzikin kasar Ghana ta tabarbare, inda mafi yawanci suka zabi zuwa kasashen waje domin biyan bukatunsu na yau da kullum.
Ina magana da Malam Ikleel Isa Konkastol.
Ya kuyi wani aiki kake?
Aiki na ni ina sana'an kasuwanci ne.
Wato sayar da sayarwa.
Ni sunana Abdul Kader Idris, popular name Junior Kader aka fi sani da shi. Nana Walwangulu.
Wani sana'a kake?
Ni businessman ya mu kuma na ce ni administrator. Ni da matasa kuma ke araka sosai.
A sai tattalin arzikin Ghana ya shafi rayuwar matasa haka?
Tattalin arzikin Ghana ya burkace ba san wani irin tattali bane ake yi ma dukiyan kasan Ghana da ainihin amfanin da Allah ya ba kasan Ghana, wanda ya zamana mutanen Ghana su ci amfani shi, amfani ya zo ma mutanen Ghana ba ganin shi. Yasa abin amfanin da bai zo wannan ya kawo mu matasa masala, har ya kai inda matasa ke ga mutum yayi makaranta, yayi abin gar, yayi karatu duka, yayi na da ilimi, amma ina gudun kasan shi te kasan waje saboda te samu amfani, saboda yace can ana mutun ta rayuwan shi, kuma su kasancan suna mutunta dukiyan kasar su wanda Allah ya ba su, suna amfani da shi saboda mutanen kasar su ji dadi. Sauci muke gudu muke tayya can.
Na'am, akwai wani karin haske
zan abin da nake da shi dan kara ne game da shi matasa da ake barin kasa da ake shanin alfasha da matan su ma su shiga cikin wani shani yanayin da bai kamata ba. Ba mu da manyan kirki ne mu garin mu, manyan nan suna tara kudin nan,
sun rike kudin, sun ci sakewa,
sai sa ya bari yaro, kaga yaro ya tashi yana buku kadan, amma ya tayi gaba ce dan kaman bukun bai alfin shi, bari ya bar gari ya tayi wani garin da ya gan kaman in ya tayi wurin nan bukun nan da aiki kadan da dai ya bashi.
Ina ta ma batun matasa kamar da batun kudin mu gari yayi rauni, tira raunin da yi ya bari yara kuma sun kaman sun frustrate. Wani na yana da talent na football ko athlete, amma masuwanci ya bari ma ya frustrate bai ya kama wannan, which da manyan mun nan in suka duba ta wannan fanni suka kama suna support ta wannan irin talentin yara, bai wanda ya ba yaran nan aka kama wannan da wannan ma musu izi shi ne mai mudauke shi kamar Zango Development Fund. A ce Zango Development Fund ya yi program sports daban-daban ma youth. Yau ana yin sports kaza, ana choose talent, an pikish, an kai su wani sports daban kuma an kama haka nan, an pik, an choose, ya bar su yi busy.
Duk dai abin da ya shafi rayuwar matasa a dinga yi.
Ko school ko menene ko ball, gudu, basketball, menene, ya kamata a sa ido. Mu, some of us, mun kama irin irin wannan abu muna yi yana da kyau ma a ce an kama muna sai a duba matasa duba wanda ke da talent out of 20 aka samu biyar ko goma suka ci amfani shi unguwa ina hole kina sun ci amfani in shi kuma yana da hankali ya kawo wani sana'a cikin unguwa da da matasa da in mutum yaya ya tara gida story building e kai wanga age har isayar e ce zai je B cikin daji wannan riski ne mutum roki matan shi diyan shi yaran shi wanda su bi cikin daji wani riski ne I don't have anything wrong with it amma in da this is better for them me sha kan kama at least kama footballer na Ghana na wace biyan shi 2 million 5 million how can he stay sai dai na play je Morocco ina so je Kenya e ja ba $1000 I miss
matsayin ka na matashi kana ganin akwai wani hanya da ya kamata a bullo mu matasa yanda zai a daidaita tattalin arziki
hanyar da nake gan kaman an bude ma matasa shine lamarin entertainment matasa suna son wani abu game da batun entertainment shine na kamar sports a samu ana gada su wuri guda ana gwada musu abinda dai afanan da su in suka yi girma
kuna ganin matsalar tattalin arziki na iya jefa rayuwar matasa cikin shaye-shaye gambling da sauransu
kwarai ma sosai saboda in tattalin arziki ya birkice ya koma wani kaman kaka tutu ya da'i da shi in tattalin arziki ya kai aka nan kina kallon matasa suna dokan hukunci ga annansu su aikata abinda su rayuwar su ke so shine su shiga shaye-shaye su shiga wani sace-sace kaga mace tana karkashin uwayenta tana fita da daddare tana zuwa karuwanci uwayen ba su yi mata magana duka tattalin arziki yana kawo wannan masiba
da manyan mu shugabannin mu su kawo an kullun su kan matasa shugabannin mu sun manta da matasa
kana ganin suka kirce wasu ayyuka zai iya rage
na'am aka kinkiro wade su ayyukan da zai sa matasa suna gan wani abu kadan kudin nan ya amfana da su sun tsora garin su ba su gudu su bar gari
ya kamata ana engage da youth manyan guwa sun ya kamar shawaran da na kawo nake fadi miki sun ya su zauna da manya kamar mu doke shi misali Nima a ce sarakan Nima da opinion leaders Nima sun zo together sun je president na cikin guwan su
thank you
committee guda sarakan
a ce manyan guwa sun come together a ce sun shawara su ce suna so su je su gamu da president ko wanda ke matsayin wani position employment ministry menene kaza su ce musu ga abin da muke so mu organize matasa a gwada musu skills training in your ba education yara na da skills training yau tafiya da skin ga yau turai an saki ba kamar da ni daga je ga ta libra kana fakin ba yau skills training ko turai na ci plumbing menene baba whatever akai wannan har aka dace ga ko da yara irin wannan aiki tun da ga sun fara ci amfani yau akwai mai koyan yana ci ya fi wanda ke ban kome ya yi maka aikin filan guda 5 million 10 million a day ya yi
ba su biya yi filan ba design
ila na nan design
kawai da zai ya karbi ka 10 million ta kusan kwacin dalar amurka
100 sinda in a day ya yi design uku nawa ke nan yana cin manyan kuɗi wani kuma plumbing ya zo charging ta kamar concern Neman Citizen Foundation sun kawo wani shawara
kuna alaka da matasa ne lai
suna alaka da kowa sun yi ma so many sun kira matasa suna tanya matasa aiki in wani aikin community suna kiransu yan waye da ke turai da taimaka ba su amma yanzu da sun kama wani sun kawo ni shawara na ba yara matasa skills training da kuma a gwada musu livestock farming yanda ake kiwo don yanzu ke gwada yara musu guda ba skills kowa ya shiga into farming yana kiwon shanu bayan tukurin gidan shi yana kiwon shanu kan titi
kana ganin da wanka abu da ce gwamnati zai taimaka da ya dan rage wani matsalar tattalin
arziki
na koda wannan community
da tabbaki in yanzu su kamar da aka kawo shawara in manyan community suka kama sai su kai ma president sai su kai ma wani dai manyan gwamnati ko ga ra'ayin da yan waya mun suka kawo kan ya da mu shayi an yi mun gwa an kama mun amma kullun yara do still be in difficulty
so ya kake ganin gobe
eh gobe ba mu ga gobe a ran mun da mu
sai ka ga sai government abin da yasa government ya kamata ya duba yaro in ka sai western world gar turai nan duka government ke duba ya ka aike ma wa ma gwamnati na baki kudi saboda kin haifi yaro
wannan haka ne gaskiya ne kuma
social
plan
ba mu plan ba mu fi resources
ku yanzu haka a matsayin ku na matasa ku kuma masu taimakawa ci gaban matasa wani mataki ku kuke dauka personal domin ku kawo takiya
biki yanzu nan muna kiran su da mu kai su koya aiki dunki skills training dunki ne menene babri duka
ni yau don ku sake na
rayuwa crake su gane gradually wannan sun zo sun ba su su amma gradually kada da rasu da sun ga kuma ah wanga yayi ya ci amfani bar ni man joins oh saboda wangan ga yayi sai ka opportunity ya zo da kai shi Dubai sai ka bar ni man je koyi an kai ni Dubai an kai ni America su tashi su saya su gure idos tashi abin da ya kamata ai musu su fadi ai musu to make sure sun zo together sun gama kansu zumunci go for one goal that they benefit in yau kai ka fight in ba ka ga a ci amfani shi gobe wani ya ci amfani shi ko diyanka abin da ya kamata kowanne community mu tashi kwana
so bayan wannan tattaunawar sai fagen nishadi inda zamu saurari wakan naza yaron zamani ɗan siyasa
Africa is the rich and not poor
sunana naza yaron zamani
Africa has immense actual and potential wealth
wasu abubuwa ne dake ci mana tuwa ƙwarya da ya kamata mu fadi Lebede
Karfe hudu kenan na sahi babu lokaci ga mu samu fama nema abinda za a ci rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji money no je gari yayi mana zafi kawai za ka ci matsiya ta ƴan siyasa na ta sace mana kuɗi sun sa mu dace ya bagaya babu akusi mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa kada mu yarda tsoro ne mu koda ma da wasa sun fi son alace musu yasa yasa kuma ko ruwan kirki na shamu rasa rasa ba su son mu ban mamaki mu da ƙasar mu amma kuma a ce ba a so a ga hawajen mu kowa ya gushi ana kuka sun suna ta murmushi ba su da matsala sun tara kuɗi a banki ga motoci kala kala a ƙarƙashin tanti mun ba su da Allah Allah ya isa barayi wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya wasu sun stranded Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya wasu sun stranded Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia yana da banta kanci kuma ta wutai sun sa rayuwar mu ba ta daidai wanda da mu su sai inda ke mana kai kai ka kowa na ta kuka wai 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 yana da banta kanci kuma ta wutai sun sa rayuwar mu ba ta daidai wanda da mu su sai inda ke mana kai kai ka kowa na ta kuka wai 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 ka tsaya kai kaga su zo suna ta ƙarya wallahi jama'a kowa ai tana din tabariya kansu zamu fasa kuma su neme mu su rasa ko mu debe kunnuwa da harshe su mu kasa ɗan siyasan Afrika tabbas sun fi mayu kadan ya rage sai mu fara kona su da tayu shugabannin mu ba su da tausayin talaka kansu suka sani shi sa malan kai ta kanka kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro wanda muka yarda da shi shi ya kai mu ya baro mu tattaro mu hada kanmu mu nuna musu yanzu mun waye ɗan daji kan tudu kowa ya kankaro Mallam Aminu Kano yace ba haushe sakarin shugabannin mu suka sai da mutu Allah wani rai labarin talauci a tambayan arewa shugaba kudin mu wai ina ake ajewa wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya wasu sun stranded Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukansu don su kai Italiya wasu sun stranded Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia yana da banta kanci kuma ta wutai sun sa rayuwar mu ba
daga wakan kuma sai jin takaitacciyar tarihin Khalifa Swala
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barkan ka da shigowa wannan shirin.
Barka kare.
Zan so ka gabatar min da kanka.
Eh to ni dai kaman kan ne wanci suka kani suka fi sani na kan Khalifa Fit kan Peace Dawa Media wa'annan mutane ke yawan kira na wai CEO ko kuwa founder na Peace Dawa Media.
Dan ba ni takaitacciyar tarihin ka wane ne Khalifa cikakken sunansa ina ya tashi ina ya karatu.
To mu dai suna dai da aka fi sani wanda ke nan komi shine Khalifa Abdullahi Sala wannan na tashi ko kuwa na fito daga unguwa garin da ake ce mai kan tudu Alaba Ifiakobi wanda ke kasan Kumashi a Shanta region kasan Ghana ina ni nayi karatu ba wani karatu ɗewa na Muhammadiya ne aka ni nayi ba amma karatu dan kananci kadan da mu muka yi ko mu ce gidan da muka tashi gida ne ta ilimi shine don wanda ke cikin kasan Ghana ko a cikin kasan Kumashi in kace mai gidan babalwa Waiz ko gidan sarkin Musawa to me shi ya san wannan gida shine yana cikin gidaje dake da cibiyan ilimi a kasan kumashin mu na Zango sa'annan kuma na yi school wannan na boko kenan da na ita daga kasan kumashi school da ake ce mai Konfanoci wurin na JSS na Kari bayan na gama Konfanoci na kuma te school da ake ce mai senior wannan ake cewa kaman sanawiya kenan daga Kumasi High School to amma wannan shekara daya ne kawai nayi daga wurin da na bar wurin kuma na koma daga Osaitutu daga cikin Kumashi Ghana noni wannan wurin ma shekara daya shi ma nayi tukunna na bari na zama na gida shekara daya daga baya kuma na te kuma back to Konfanoci SSS senior high school kuma wannan wurin ne na Kari Konfanoci bayan na gama Konfanoci shi na zo daga Kumasi Polytechnic na zo nayi DBS business course ne wannan kuma shekara daya ne a cikin wannan shekara daya
da su shekara daya ne ko dai kai kai shekara
daya ina cikin su kunne batun tafiya yazo mini dan je kasan America that was 2007 tukunna na wuce America kuma da nate American 2008 shi na je school da ake ce mai Bronx Community College wannan ke cikin Bronx New York City wannan kuma shekara daya nayi wurin ban ji dadi kan nake son shi ba shi nayi transfer na TCSI College of Staten Island daga Staten Island New York to daga wurin kuma ina wurin batun barin garin ya kama ni shi sa College of Staten Island nayi wani ya ne kawai to daga wurin shi na bar garin da ake ce mai New York City na koma garin da ake ce mai Harrisburg Pennsylvania to daga wurin naje Harrisburg Community College to daga wurin nayi courses da yawa nayi course da ake ce mai sunan Shinganga State Agent course which is under a police commissioner sa'annan kuma nayi courses da ake ce mai personal trainer ni personal trainer certified ne sa'annan kuma ni kuma I'm a certified class A truck driver which in a drive truck from American, Mexico, Canada. I'm currently na aiki under the contract under the what Department of Transportation as a state agent of Pennsylvania. Naam.
So wannan tarihin da ka bayar ga duka baka tabo batun pizzawa ba. Shi ina ka baro batun?
Pizzawa media shi wani abu ne da ya zo muna a cikin lokacin da was January 29, 2015 da muka create
shi nufashin ka ba kafin ka ba mu bayanin yanda ka fara shi menene Peace Dawa Media
nan ce Peace Dawa Media ai Islam Dawa Media bi mana menene Islam into our English peace so zaman lafiya dawa media Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo gari duniya ne when you know Islam you know peace shi sa zaman lafiya dawa media ma'anan peace dawa shine Islam dawa media amma muka yi shi Islam wasu nan musulun ba su zuwa wurin sai sa she muka bar musu su yare su peace dawa media yi amma bi mana Islam dawa media to wannan kuma kungiya ba ni kada ne na assasa shi ba muna da yawa akwai su malam Ahmed yana American akwai su baba yan Alhaji Guruza yana kasan London akwai malam baba Musa yana kasan America akwai Faisal Alhaji Shamuna yana kasan America sa'annan akwai Medaki na ita mata rasu Allah mata gafara ita mata na ciki to muna nan ne da muka collaborate a wannan lokacin mutane na Yusu kingan WhatsApp ya zo muna cikin zangon mu a long line around 2000 and between 2016-17 ya fara zuwa muna amma WhatsApp mu da muka same shi cikin 2014 muka fara shi sa muna da madrasatul fiqh al-islam wannan muke bin malum ma na fatawa tukunna muka zo kan peace dawa shi sa peace dawa wannan nake kan WhatsApp group kun ga sun ga maka it was created January 29th 2015 next year in Allah da January next year da mu celebrate 10 years anniversary shekara goma so wannan yazo da mutane ke use WhatsApp da social media anyan da ba daidai ba she mu muka create muna kawo su kan malum ma muna audio kan wazin muna share hali yazo muna nan 2000 January cikin June 29th 2018 muka bude mai kuje mai Facebook page tukunna muna nan last year in 2023 October muka bude mai abin da ake ce mai TikTok shi sa social media shi yazo aka ne da muka hassasa shi abin ya bunkasa shi muka zo muna aiki ɗewa muna gina rijiya a cikin kasan Ghana karanta ne mun gina rijiya 425 kwanakin da muke kan na 425 kwarai a cikin kasan Ghana duka alta a kasan Nigeria
kun shiga Nigeria
a kasan Kano in ka je kasan Kano ina da rijiya da yawa na fisi da wamu
muke
banyan kida ya shede don bana
ban san
safa ba amma Kano wayanda suke Kano sun sani na zo Kano shekaru dewa na zo an gaggan wannan abubuwan da muka yi
shi wannan
AI foundation ne foundation bi ma'ana non-profit organization
a so gidauniya
gidauniya ne eh na wannan kowa na ciki atta musulmi da wannan ba musulmai ba duka su da ciki annan banda wayanda muna gina makarantu muna gina masallataiya muna tallafa da marasa galihu marayu bebe kuruma makafo ali yanzu aka mune Allah ya taimaka muna da Allah ya sa albarka cikin abinda muke yi yau da ka gan Allah ya taimaka mu ne Allah ya ba mu sa'a tunda aka kafa kasan Ghana akan mu ne da gina farkon makaranta ta makafai which kida kanki kin gan makarantan yanzu sauran lokaci kadan insha Allah na fara karatu akai
so da wannan kuma zamu ji irin tasiri da Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique tai wanda tai sama da shekaru 25 tana kasuwancin ta wani tasiri kika yi a rayuwar al'umma
suna jewa kamar ni na fari nake nan ya rayuwa kan gani na yara kamar misali 15
wani aiki karkashin
ya aiki karkashina shago wannan uku wannan fudu wannan kunga shago na bi duka suna nan suna aiki kuma ina taimaka musu inda ya kamata saboda su ma watan wata rana sun yi su kira ni suna mai kyau wata rana ina nan ko ba ni ne cikin
akwai wanda mai biki ka taimaka musu wurin bangaren karatu
ai ba shakka amma ban yi
ba ban ce ki kira sunan su ba kamar sun kai kamar adadi na wannan
su suna da yawa suna da yawa
kin shekara nawa kika fara taimaka wa wanda suke
akalla wani shekara 10 zuwa bayan nan lokacin da dai wasu nan wannan ne ya ji su wannan ne ko gida ba shi wannan kana ya kai mishi saboda watan wata rana kai ma ba kana mishin ya tura ya muka zuwa
akwai iri misali matan aure bazawarai kuma fa
to suna da yawa dai ai saboda mutun ya samu wannan ne yana son yayi amma in ba shi ni na gani kamar akai maka nan shi ya kamata ka taimaka mishi saboda watan wata rana wani abu na nan ya mai shi sauki
irin wayanda kuma ke zuwa su ce suna neman sana'a haka kina yi ba su kawo su siyar service kawo musu kudi duka
da can dai muna bayarwa amma yanzu dai ka ba mutum kaya mai je da shi yana da wani ban tsoro saboda zaka ba mai shin nan ka je watan gobe ji bi shede kuma kira wadansu maluma zuwa zauna za a yi bada an kuɗi wala ba kuma yanzu kudin aiki dai
wani amma me shin ya kawo kudin shi kina taimaka
ya kawo wanda ke so tsari yau haka Mr. Lady ya zo daga yana so tsari ko kuɗi ne kaya yake so ya yi tsari
yar mai tsari kamar yanda kika so
na bashi yanda ya kamata zan sassafta mishi price saboda shi mai samu wani abu ya ci abinci
to a zo bangaren misali irin wani tallafi da ake bayarwa ko da cikin watan Ramadana ko na akwai irin wani abu haka da kike tsara kike yi lalle sai kike kira suna wanda ke bawo
wannan dai yana da yawa don musulmi dai ka san kamar wannan akwai shi so ya kamata kai da kanka yi tunanin kamar in dai kana aiki kai tunanin ya kamata domin Allah yayi azumi ne saboda mai arziki don ka san akwai yunwa in ka ji yunwa ka san kamar wanda kaza yake ji yunwa nan shi ma ya ji yunwa ne don bai da shi don shi kai kana da shi ya kamata ka tuna kamar wannan akwai shi kanka
to ke da kanki tasirin da wasu suka yi a rayuwarki
gargadin da zan yi ma jama'a ne kowa ya duba ko ni duka a doki shi sauki ko me kake yi ka duba kamar step by step ne in ka ce ka tashi ka fare ka yi shi bai yi ka cuci kanka ka damu rayuwarka
bayanin zamu shiga madafa ina tare da Hajiya Hannatu Mahmud Hajiya Hannatu wani abinci zaki ma masu sauraron mu yau
to yau dai liya ayoyo da tuwo amma ayoyon ga ba regular ones da muke ci da stew bai ayoyo bukari bu
ba irin ayoyon da aka saba ji ba ne to ina sauraron ki
because oil is there ba sa mai sa ka samu kifin ka kamar tilapia haka in ka samu tilapia
kifi tilapia kawai za a yi da
shi use kuma salmon
ko wani irin kifi
ba majority salmon ko salmon shi ma ne makisa a cikin biyun ka yayyanka kai wanke ciki ka gyara kuma ana so kifin ka yayi kyau ka wanke da lemon yami ko vinegar ka sa lemon ka wanke yana ci da karnin duka da wadansu jini da ya saura jikin kifi ka samu ginger onion garlic blend ka marinate ka aje ka samu ka kawo kifin ka wanke da lemon wanyami ka shashare da tissue ka aje ka samu garlic ginger onion ka blend ka juye kan kifi ka sa mai magi da gishiri shika mix shika aje
wato ka tattara kudin kifin da wannan kayan citta da garlic da ka abin nan ka tattara kudin kifin sai ka aje gefe
saboda ya shiga cikin kifin she ka doki tukunyan ka kana da kifi bushashe da ake ce herring ka ci herring din ka ka gyara ka sa cikin silba ka doki ganda ka wanke ka yanyanka ka zuba miyan gade ba son shi da nama so da yawa kana da kaguwa ka wanke kaguwan ka ka wanke nailsin ka ka wanke shi da kyau ka zuba ka yanyanka albasa kanana ka zuba mai gishiri dai dan ka dan in ya toko tafasa ka doki tankwa green pepper da albasa shi kuma ka blend wanga ya doko tafasa kan wuta sai ka juye tankwan ka da albasa ya doko tafasa sai kifin ka
ka ajiye can gefe shi wanda ka hada da su citta da wani
sai ka juye ciki amma ka kai saudin motawa kar kifi ya fafashe ciki ka duba ka sa mai ka kara mai magi sai magi ka zama biyu ka girgiza
ka kacha
kifi bayan haka in kifi ya nuna da ko she ka kashe she ka kawo ayoyin ka ka gyara ka wanke ka yanyanka ayoyin ka doki sabon tukunya ka zuba
ayoyin
wuta ka zuba ruwan ka daidan ka dan kar ayoyin yayi ruwa mind you muna da steam kifi da muka steam saboda akwai ruwa jiki ka sa mai ruwa daidan ka
okay saboda akwai ruwa cikin kifin da ka muka aka girka aka aje gefen nan shi ayoyin a sa mai ruwa
dan saboda mu same shi da
yauki
muka sa ganyen mu she mu sa kanwa kanwa dai ba ganyen ya yauki sai saurin nuna ku duba ya dafu sosai kin ga in kika taba kin ga ganyen yayi taushi kuma ruwan yayi yauki muka kai nan ga ganyen kin yake raba shi biyu ki blend rabi ka dan ba ki blend yayi
shi irin shi in za a blend ana dannawa daya
daya shikenan amma kin raba shi biyu sai kin same shi ga ganyen kuma kin samu sai ki gama biyu duka ki juye cikin protein ki da kika steam
kifi da su
kika
karkatun nan duka da kika
kin kare sai ki girka tuwon ki
a shi in ka juye ayoyin cikin wannan kifin minti nawa zai kan wuta
oh mu doke shi wani 2 minutes yayi saboda kifin ki da karkate da komi ya tun nuna kuma ayoyin ki ya dan man mota flavors ya build up shi kenan it is a healthier version of ayoyo and abinci da zaki ki ci kowane lokaci kike ci da banku ne da tuwo ne da dakunu gari ma kika yi tsaye ba kiyan kici doki mun kare da miyan kina kika aje da mu ito normally tuwon gari I have a different version of tukashi da yake ba kin save time kuma ba yanzu da kika kare kina wanke kan stove saboda gari ya zuba ba in kika gika ruwan ki cikin tukunya ya doko tafasa kin tun dama garin masarin ki sai ki sa ki talgi kan talgin yayi kauri kai yayi ruwa ya dai yanda ya kamata sheki doki anan ga muna sa konkonte gari da rogo saboda yana bar tuwo yayi laushi
yayi danko
yayi danko isa bayan talgin ki ya doko tafasa ki dibi gari fasaran ki ki dibi konkonte ki zuba ruwa ki dama yanda da ki talgi she talgin ki ne
wato bayan kin yi
talgi yana kan wuta sheki dama gari konkonte da gari
cikin kuma ruwa
cikin ruwa kai yayi ruwa kwarai sai ki doko abu ki dibi talgi ka danki aje ki doko muciyan ki ki doko wanda
shi gari da konkonte kika dama daga bayan
sannan sai ki juye ciki ki juye cikin talgi ki mota tuwon ki ya
ina son fanci wani abana wannan tuwo wato idan ka yi ka ruwa sai ka dama gari kai talgi kaka bari yayi kauri kaka bari yayi ruwa sai ka kuma ka dama gari idan baka son konkonti kai ka dama gari idan kuma kana son konkonti sai ka gama da gari da konkonti kuma dama idan zaka juye cikin talgin ka da yake tafasa sai ka rage talgin sannan ka juye garin da ka kuma dama na bin kana motsawa idan ka motsa ka kare sai ka dauko rabin talgin ka kara ka motsa tuwo
kenan mu ce da ki ci tuwon ga da rana ya kamata ki bar yayi taushi kisan garin masara yana da inya yana ajiye kafin gida yayi karfi isa in dai kika sa kika tuka ki bai dai yayi taushi yanda yake kike so shi tuwon ki ya nuna ba fasa gari ba shadi stove shikenan rayuwa yazo a dauki sai ka koyi kai kuma kai ya kai
sannan muka kawo karshen shirin ne na gabatar Hawawu Abdulkarim yau faniya nake cewa ku kasance da mu a kowane mako
an gaishe ki Hawawu da tawagarki masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Hawawu Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Fiona wa Maimun Bibi ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin ni Aisha Ma'azi sai muku sallama daga nan birnin Washington DC